ni sauraro akan mita 88.5 da lafiyar murar zamani. Sunana Abba Isa Muhammad, kuma wato muna nan gidan mai na Al-Ihsan, wanda aka samu iftilahin gobara a ranar Asabar din da ta gabata, lokacin da ake wato gudanar da harkoki ko kuma al'amuran da suka shafi wato biyan bukatar masu mu'amala da wannan gidan mai. A kai tsaye ina tare da shi manajan wannan gidan mai domin mu ji yanda al'amarin ya samo asali da kuma yanda ta kasance. Shin sauraro zai so ya ji cikakken suna da matsayi?
Sunana Muhammad Labaran Kofar Nasarawa, ni ne manajan gidan mai na Al-Ihsan Service Station Kano.
To lokacin da wannan al'amari ya faru, labari ka ji ko kuma kana nan?
Lokacin da wannan abun ya faru, lokacin motar ta zo karfe 2:10 na rana. To gaskiya doka ne mu sauke mai da rana. To amma duk inda aka ce an yi la'asar rana ta yi sanyi, mukan jika gidan mu jika motar a fara sauke man. Haka ku aka yi karfe 4:25 mun yi da sallar la'asar, na sa an jika gidan an jika motar, ta ji gidan da yi sanyi. Sai muka jona muka fara sauke man. Muna fara sauke man kawai ba wanda ya ise ce ga da wannan abun ya faru. Kawai gani muka yi wuta ta tashi a jikin motar. Mun yi kokarin farko mu amfani da fire extinguishers din mu, abun ya citara. Muka kirawo yan fire service. Fire service sun yi kokari sosai bisa wannan abun da ya faru. Dan ba abun da mu ce sai dai mu ce Allah ya saka musu da alkhairi, musamman director fire service Hassan Muhammad Ahmad da mataimakinsa da kuma yaransa da sai yaransa da suka dinga bawo umarni, suka dinga kawo ruwa, da kuma kamfanin Fast Agro da kamfanin Aliko Oil sun ba mu gudunmawa. Allah ya saka kowa da alkai.
To a lokacin da ita wutar ta tashi, ana tsaka da biyan bukatar masu mu'amala da gidan man ko kuwa?
Eh, a lokacin ana tsaka da biyan bukatar masu mu'amala da gidan man. Abin ya faru.
To kamar dawa-dawa ta shafa?
Abinda lokacin da wanda mutanen da suka zo shan mai suna ganin abin ya faru ga baki daya, kan kiftawar ido kowa ya fita daga gidan man. To bayan motar tana ci ko kan fire service je tana ci, to sai mutane kuma sai suka fara taruwa kan ka ce me mutane sun cika kofar gidan man da gidan man suna kallon abin da ya faru.
Dauki suka kawo muku ko kuwa?
Eh, to mutane musamman a cikin unguwar Rinji dinnan sun kawo mana dauki sosai. Wallahi suna kokarin taya za a yi wutar ta mutar. Ana haka sai ga motar fire service ta zo, suna kokarin kashewa da mutanen gari. To sai Allah kuma ya taimaka, sai suka kashe wutar. Suna kashe wutar, me zai faru? Akwai wani yaron ma a saman motar, su biyu. To yaron biya ya gota ta mutu, sai mutane ma suka fara murna. A lokacin ba wani abu da ya faru. Wallahi yaron mu yana bude compartment din, sai wutar ta dawo sabuwa. Mun fa tankin, sai wutar ta dawo sabuwa. Tana dawo sabuwa, shi dai yaron sai ya duro daga saman tankin, sai ya samu tsagewar kashi. Da yaron kuma shine ya kone a jikinsa.
Sai an ce wutar ta shafa wasu mutane da dama.
Mutanen da ta shafa, mutane sun dauko wayoyin suna bidiyon abin da ya faru. To lokacin tankin da ya feso da man nan, sai kamar giwa ce ta gutsurwa ta fesa, haka ya feshi. To wanda ya fi kusa da gurin shine wannan feshin, sai ya taba shi dai ya samu ya jikata, suka jikata.
Mun ka ce mutane yan jaridu ko kuwa mutanen gari?
A mutanen gari. Eh, to bayan nan kuma sai aka ci gaba da kawo ruwa, ana ta zubawa motar Nigerian Fire Service da kuma Kano State Fire Service da kuma Fast Agro da kuma mota gidan man Aliko Oil, suka daga karuwa aka ci gaba da zubawa. Dab da magarba sai Allah ya sa wutar ta mutu.
To akalla mutane nawa ta shafa?
Akalla ta shafa mutane sun kai 56.
Mutane nawa ne ma'aikatan ku?
A ciki mutanen ma'aikatan mu mutum biyu ne.
Sauran fa?
Sauran dude mutanen da suka zo kallo ne. To kuma wanda suka zo wucewa?
Lokuta da dama zaka ga mafi yawanci gidajen mai irin wannan takan faru, sai ga kuma basu dauki matakin komai ba daga baya, wasu kuma zaka ga sun dauki wani mataki. Kowane mataki ya ku dauka?
Eh, to gaskiya ka san kadara in ta faru ba yadda za kai. Da farko da yin kadara ta same ka, sai ka rungume ta da yadda ta zo maka. Amma Allah da mun za mu dau matakin gudun haka nan gaba insha Allah. Dukkan matakin da ya kamata mu dauka za mu dauka akan kare rayukanmu da na al'umma.
Kamar asaran nawa akai?
sai to gaskiya yanzu ka tsaya ididdige a sarorin da akai gaskiya abu ne ni wala an yi asara amma alhamdulillah tunda ba asarar rai ba kawo i yanzu to shine muke kare wa Allah godiya
to akwai abubuwan da suka kone ni
eh abinda suka kone motar da ta kawo man ta kone da man a ciki signboard din mu ya kone rumfar ta fara konewa famfon mu ya kone to abinda suka kone kenan
to izuwa yanzu wannan hali ake ciki a gidan mu
yanzu izuwa yanzu halin da ake a cikin gidan mu ana da ya zama zaman jimamin abin da ya faru sannan kuma darukocin kamfanin suna asibiti suna kula da wa'anda abin ya shafa dan masu darukocin kamfanin haddani a ciki mun dau alƙawarin Allah duk wanda abu ya shafa in Allah da za a tsaya har sai Allah ya ba kowa lafiya fatan mu kenan za a tsaya akan lafiyar kowa da izinin Allah
to ina bacin gwamnati
gwamnati ita ma ta shigo alhamdulillah ba abin da muke director asibitin Mutala ya ba da gudunmawa sosai dan ya hada likitocin sa da nurses din sa sun kawo gudunmawa dan jiya gaskiya sun tsaya abinda suka yi sai Allah ya saka musu alkhairi kuma Allah ya saka gwamnatin Kano da alkhairi bisa kayan maganin da suke kaiwa asibiti dan ban taba zantan ma za a samu kayan magani irin wannan asibiti ba amma da naga da aka dinga fito da su kwali kwali ba abin da zamu ce da gwamnati sai dai mu ci Allah ya saka mata da alkai
dama irin wannan ta taba faruwa a wannan gidan mu
irin wannan ba ta taba faruwa a wannan gidan mu ba
to kamar alal misali yawan mutanen da suka jikkata wani al'amari ne wanda za a iya cewa ba kasafai aka saba ganin hakan ba menene kake ganin ya jawo kai a matsayin ka na manajan gidan mu
abin da nake ganin ya jawo a kowane wani lokaci duk abin da ya faru kaddara ce daga Allah tunda mu musulmai ne kaddara ce daga Allah wannan abu ba zaka ce laifin kowa bane yadda mu ba laifin mu bane Allah ne ya kaddarto haka haka zalika su ma mutanen gari ba laifin su bane da mu da su kaddara ce ta same mu kuma Allah ya ba mu ikwacin wannan jarabawar
to ta yaya kake ganin za a dauki matakai ko kuma yin taka tsantsan da faruwa haka
ta yaya yadda za a dauki matakai da faruwa yin haka ba mu ba insha Allah muna nan ana tsara yadda abubuwan za su kuma da izinin Allah zamu dau mataki na gaba insha Allah
to kana da wani sako ga su iyalan waɗanda wannan al'amari ya shafa
sako na akan iyalan wanda abin ya samu shine inne musu jaje akan abin da ya faru Allah ya kiyaye Allah ya tashi kafadin waɗanda abin ne ya rutsa da su Allah ya ba su lafiya Allah ya sa zai musu kafara Allah ya sawaka musu da mu da su baki daya Allah ya sawaka musu inne musu jajan abin da ya faru
akwai abokan mu'amala wanda sun riga sun saba mu'amala da ku kuma suna jin dadin yanda kuke mu'amala su kuma ya za'i da su
wanda muke mu'amala da su ina ba su hakuri in Allah ya yarda duk abinda muka ga dan ba wai yanzu sai da manne farko a gaban mu ba abinda babban abinda yake gaban mu mu ga samun lafiyar mutane mu ji kowa da ya samu lafiya alhamdulillah shine yanzu a gaban mu
su kuma fa abokan mu'amala
abokan mu'amalan mu su yi hakuri daga lokacin da muka mutane sun samu lafiya komai ya lafa in Allah ya yarda za a dawo a cigaba da abin da ake amma sai mun ga yadda mutane suka samu lafiya yadda lafiyar mutane ta kasance
to mai sauraro da fatan Allah ya kiyaye faruwar hakan a nan gaba amin sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da lafiyar mu da zamani